الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وديات تبتا أبنجي تبارك وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka, littafin Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala, mun kwana a ƙarƙashin babi na 43, za mu tashi daga kan babi na 44, babul hadi. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Babul hadi. Ana Aisha radiyallahu anha qalat fasalatu qa'ida hadi
malaida
qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama bi yadayya thumma ash'araha wa qalladaha aw qallaltuha thumma ba'atha biha ila rasulillahi thumma ba'atha biha ila albayti wa qama bil madinati fama haruma alayhi shay'un kana lahu hillan.
Babul hadi. Wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi aika hadaya zuwa ga ɗaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan mutum yana zaune a murya za a tafi ibadar hajji, Allah ta'ala bai hore mai ba, to ya halitta ya bada kuɗin rago a siyi rago a bayar, ko kuɗin tinkiya, ko kuɗin raƙumi, ko kuɗin saniya, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lada idan aka je miskinan can su ci. An Aisha radiyallahu anha qalat, hadisi na farko a cikin wannan babi an rawaito shi daga Nana Aisha, yarda Allah ta kara tabbata a gare ta. Nana Aisha ta ce fataltu qala'ida hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bi yadayya. Nana Aisha, Allah ta'ala ya kara yadda da ita, ta ce da hannayen nan nawa guda biyu na tufka, wato rataye na hadaya ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan zai aika hadaya birnin Madina, birnin Makka, to akwai rataye marataye da ake, ta ce to da hannuna na tufka wannan marataye din na ma'aiki alaihi salatu wa salamu. Thumma ash'araha, sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya mata ish'ari, ya mata alama ta cewa wannan dabba ce wanda take ta hadaya. Ish'ari shine a yanka bangaren ta na dama, tozanta na dama ko tozanta na hagu, dan a gane cewa wannan hadaya ce, ba dabbar hawa bace. Idan lokacin yanka ta yayi, kawai a kama a yanka ta. Wa qalladaha, ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya rataya mata wannan abin da na tufka mata. Aw qallartuha, ko kuma ni na rataya mata ita. Thumma ba'atha biha ila albayti, sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya aika wannan hadaya din zuwa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala tare da mahaifina Abu Bakar, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, a shekara ta 9 bayan hijira. Wa qama bil madinati, ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya zauna tare da sahabbai a birnin Madina, yana nan yana cin, wato yana koyar da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wa salamu suna ta cin gajiyar ilimi na ma'aiki alaihi salatu wa salamu a wannan lokacin. Fama haruma alaihi shay'un, wato ba wani abu wanda ya haramta ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, kana lahu hillan, wanda da halali ne a gare shi. Ba wani abun da ya haramta ga ma'aiki alaihi salatu wa salamu na aikatawa wanda da ya halitta a gare shi ya aikata, wanda wannan yake nuni akan cewa idan mutum ya aika hadaya zuwa ga ɗaki na Allah, to ba kamar irin wanda yake dauke da harama ta hajji bane, da za a ce ba zai shafa turare ba, ba zai sa wando ba, ba zai aske gashin kanshi ba ko na jikin shi gabaki daya, ba zai kusanci iyalin shi ba. Wato duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mai shi, ba wani abu wanda ya haramta a gare shi, komai gabaki daya ya halitta a gare shi ya aikata kayansa. Mun gane da kyau. To wannan hadisin wato yana nuni akan haka nan. To wannan waɗansu daga cikin malamai suna da ra'ayin cewa idan mutum ya aika hadaya to duk abin da yake haramta ga wanda yake dauke da haji yake dauke da harama ta haji ko ta umara ya haramta a gare shi wannan ita ce fatawar Abdullahi dan Abbas wanda kuma nana Aisha radiyallahu anha ta koro hadisi ne saboda korewa wannan shubha din ta Abdullahi dan Abbas irin su Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da su wato su kuma suna da ra'ayin halaccin duk yanda kai in kana so kai kayanka in baka yi ba ma ba laifi an gane ku na'am
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما
حديثي نغبا daga nana Aisha yardal Allah ta kara tabbata a gare ta nana Aisha tace ahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman maiki sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya bada kananan busashe hadaya zuwa ga daki na ubangiji subhanahu wataala wani lokaci Maiki alayhi salatu wassalam yana zaune a birnin Madina ya aika hadaya zuwa ga daki na Allah tabaraka wataala kananan busashe tumakai da aukai yace akai su wadanda suke miskinan wannan gurin ne su amfana da su na'am
wa ana bi hudaydah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yasuqu badanatan fa qala rakabaha qala innaha badanatun qala rakabaha ra'aytuhu rakiban yusayyirun
rakibaha
fara'aytuhu rakiban yusayyirun nabiy sallallahu alayhi wa sallam
yusayyirun
nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fi lafdin qala fi thaniyati fi thaniyati aw fi thalitha irkabaha waylaka aw wayhak
na'am hadisi na gaba a cikin wannan babu an rawaito shi daga abi huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi Abu Huraira yace haqiqa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana maiki sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana tafiya a kafafun shi yana kora taguwa yana ya sa ta gaba tana tafiya yana kora ta faqalar kabaha maiki sallallahu alaihi wasallam yace da shi bawan Allah hau sama wannan taguwar hau ta ka more ka ji dadi a gadan bayanta Bala inna habadanatun yace ya rasulullahi taguwa ce fa ta hadaya hadaya ce ba wanda za a hau bace balar kabaha maiki sallallahu alaihi wasallama yace hau ce ba ni nace ka hau ba fara'aytuhu rakiban abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace sai na ganshi halin kasancewar shi a sama daraf ya hauta an gane ku za wata ruwa da yace fara'aytu rakibaha Abu Huraira yace sai na ganshi da ido na ya hau sama wannan daba din wannan taguwa din ya hau ya daure ya dare akan ta yana tafiya misayirun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wan na'lu fi unujiha ala hali takalmi a wuyanta wato ya rataya mata takalmi a wannan shine abinda Abu Huraira ya gani a lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai tafi aikin hajjin sa ta bankwana wani daga cikin sahabban shi yana kora wata taguwa sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace ya hauta manzo Allah da ya ga mai haka sai wannan mutum yace ya rasulullahi taguwa ce wanda take ta hadaya manzo Allah yace hauta a karo na uku yace hauta yace kuma sai ya hau wa fi lafzin a cikin wani lafazi qala fi thaniyati aw thalitha ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yawwa insha Allah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fada wa shi wannan sahabi na shi wanda ya ganshi yana kora wannan taguwa a karo na biyu ko a karo na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi irkabaha hau sama wannan taguwa din ka mori daga dan bayanta wailaka kai canka aw wai haka ko kuma kai canka akwai bambanci tsakankanin kalmar wailu da waihu amma yawanci kawai muna fassara ta da wai haka wailaka kai canka amma akwai bambanci tsakankanin su wannan hadisin yana tabbatar mana da halatin hawa taguwa wanda take ta hadaya matukar an bukatar da kai zuwa ga kawuta kamar yadda hadisin Jabir bin Abdullah wanda yana cikin sahihu muslim ya tabbatar hadisin Jabir bin Abdullah yace su'ilan nabi sallallahu alaihi wasallama an rukubil hadi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama irkabaha idza uljiita ilayha hatta tajida dhahran babu laifi ka hauta idan hallarura ta bukatar da kai zuwa ga ka hauta hal ka samu wani abun hawa amma in ya zaman to ba larura bace ta bukatar da kai ka hauta to ba za ka hauta ba illa larura ce ta bukatar da kai sai ka hauta na'am
wani Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ana quma ala budnatin
ala budnihi daga ce ala budnatin ko ala budnihi
ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajlatiha wa alla u'di li jazzar minha shay'an wa qala nahnu mu'bihi min 'indina
shikenan sai kuma hadisi na gaba a cikin wannan babe an rawaito shi daga Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi Ali ibn Abi Talib yace amarni nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ni ana aquma ala budunihi in kula in tsaya akan abin da ya shafi sokewa tagoyin shi gabaki ɗayan su ma'aiki alaihi salatu wa salam a hajji ta ban kwana hadaya wanda ya zo da ita shine ya bayar da hadaya ta tagoyi guda 100 raƙuma 100 ya bada ma'aiki alaihi salatu wa salam ya soke 63 da hannun shi sai da bukawa Ali ibn Abi Talib abinda ake sokewa da shi yace soke saura yace to ma'aiki alaihi salatu wa salam ya umarce ni da in kula in zaman to wakilinsa akan tagoyin shi gudun jam'i ne na albadanatu an gane ko badana ita ce taguwa an ce mata albadana kamar budun dama jiki ne ko saboda wawan jiki da take da kai yasa ake ce mata taguwa kenan to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni da in tsaya a saman tagu akan tagoyin shi in zaman to wakilin shi wa ana atasaddaqa bi lahmiha in yi sadaka da naman waɗannan tagoyin gabaki ɗayan su guda 100 wa juludiha da fatotunsu fatotun ma in yi sadaka da su kada in sai da ɗaya ma wa ajillatiha da kuma mashin hudunsu duk abin da suke ɗauke da shi na shimfiɗa in yi sadaka da su wa alla u'diyal jazzara shay'an minha kada in baiwa mahauci komai daga cikinta a matsayin ladan shi komai kada in baiwa wanda ya fafa tata a matsayin ladan shi ne idan na doka na bashi nama ko na bashi fata ko na bashi shinhudar da take kan wannan taguwar to ba a matsayin ladan shi bane na bashi ita ne sadaka an gane ko saboda ya cancanci ya ci sadaka wa qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace nahnu nu'tihi min indina mu ne zamu biya shi ladan sa daga wajen mu za mu doki ladan shi mu biya shi daga cikin ajihun ba wai a cikin dukiyar ba a cikin naman ta ba ko a cikin fatunan ta za a sallame shi ba haka nan laya idan mahauci yazo ya maka hida ba za ka ce ba doki kan da kafafuwan da fatar a matsayin shine ladanka na aiki a idan ka bashi wannan ka bashi sadaka in jaka-jika ake badawa a kowane rago jaka guda za ka bashi wannan kuma ya tafi ka bashi sadaka in jaka biyu ake bada a kowane rago jaka biyu za ka bashi ba za ka ce ba to ai kai wani baka da kirki wallahi yanzu in ɗauki kan wannan da ƙafafu wannan da fatar wannan duka in baka ya kai ka siyo min ragon kuma yanzu ka raka zance in baka wani kuɗi in ka ɗauka ka bashi sadaka an gane ko to haka nan hadaya ita ma idan aka yi duk wani wanda zai yi aiki a kanta ba za ka ce ba a cikin wannan naman ta ko wannan za a sallame shi ka ce a bashi kayan ciki ya je shi ya kula da su da su oda da sauransu a in ka bashi kayan ciki ka bashi sadaka sai ya kula da aikin ka kuma daga baya ka biya shi haƙƙin shi in ma kuɗi in ma ka ce to wani na lura da kai baka da kaya kullum wannan kayan da shi kake zuwa juma'a da shi kake kaza da shi kake hawalka to yanzu bayan ka kare wannan aikin zamu je mu shago in saya maka konfile uku a ciki da kudin ka wanda zan biya ka nima kuma zan dan kara maka wani ba saya maka shi ganin kuyi da shi yanzu ka je ka saya mishi ka bashi kaya koga ce tsohon moto na zan dauka an baka shine ladan aikin naka wannan shi ganin da yanda kuka yi da shi kuma wannan in ya yarda kenan na'am
وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم
حديث في نقل الشيء أتكين وانن بابي الرويتوش دق زياد ابن جبير الله تعالى يجيك أنسى الرحمة زياد ابن جبير يتي رأيت ابن عمر رضي الله عنهما ناقى عبد الله بن عمر Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Umar ibn al-Khattab na ganshi qada'ata ala rajulin haqiqa yazo hucewa ta wajen wani mutum qada'ana khabadnatahu haqiqa ya sunkuyar da taguwarsa saboda ya soke ta faqala Abdullahi dan Umar yace ib'atha qiyaman muqayyadatan wato ka soke ta halin kasancewarta tana tsaye muqayyadatan tana abar da baibayewar kafafuwa guda uku anga tana abar da baibayewar kafa daya tana tsaye akan kafafuwa guda uku sunnata abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace sunnata muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kai aka ka dace da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan za a soke taguwa ba wai kwantas da ita ba ake ko raƙumi in za a soke shi ba kwantas da shi ba ake a dandan ne ka wurin su haukan ciki yana zabura ina ganin in ya zubda su wanda ya taka maka uwe ya zama shine sanadiyar rasulsu ba haka nan ba ake yin za a soke shi a tsaye ake sokewa raƙumi a tsaye ake sokewa taguwa sannan kuma muqayyadatan tana abar da baibaye wa kafar dama ta gaba an gane ko za a hada ta sai a darme ta sai zaman to tana tsaye da kafafu guda uku ce wannan shine aikin ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aikata a hajji ta ban kwana wannan taguwoyi nashi guda 63 da ya soke da hannunsa da kuma guda 37 da Ali ibn Abi Talib ya ci gaba da soke su haka ma yake alayhi salatu wassalam an gane ku za mu kwana anan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka